Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a 26 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji ziyarar da shugaban kungiyar gwamnonin yankin tafkin Chadi ya kai jihohin Yobe da Borno. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta sanar da mutuwar Professor Charles Dukubo. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na 72 na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lome da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru 8 da nufin dakile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga kasashe 47, ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya 30 waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara, yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Bayan mako guda na tattaunawa game da wasu batutuwan kiwon lafiya da suka fi ɗaukar hankali a Afirka, kasashen sun ɗauki sabon salo na samar da ƙarin tsarin kula da lafiyar jama'a don magance cututtuka masu yaduwa da kuma cututtuka masu tsanani kamar ciwon siga. Hukumar lafiya ta duniya ta ce gano cuta da wuri da neman magani na iya ceto rayuka da dama daga cikin miliyoyi da ke mutuwa daga cututtuka. Jiya Alhamis, ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar. Ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin, wanda shi ne mafi girma a Turai. Da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa. Hukumar ta IAEA ta ce kawo yanzu babu wani bayani kan musabbabin katsewar wutar lantarkin kai tsaye. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar Zaporozhye, kodayake shugabannin ƙasashen duniya sun bayyana fargabar cewa faɗan na iya haifar da mummunan bala'in nukiliya daidai da bala'in 1986 a tashar Chernobyl ta Ukraine. Rasha da Ukraine sun yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin ƙasashen waje suka yi na samar da yankin da babu ayyukan soja a kewayen wurin. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alƙalin kotun Majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu ɓangarori na takardar da masu gabatar da ƙara suka ce akwai buƙata a kara bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama da wasu ƙungiyoyi ne ke neman takardar binciken a daidai lokacin da jama'a ke sha'awar binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban Amurka a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata, wanda ba taɓa ganin irinsa ba. A yayin binciken, jami'an FBI sun cire wasu jerin takardun sirri 11 da aka saka a bayanan sirri ko sirri sosai, a cewar rasitin rukunin gidajen da aka baiwa lauyan Trump. An fitar da sammacin binciken bayan kwanaki 4, wanda ya nuna cewa Trump na fuskantar bincike kan yiwuwar keta dokar leƙen asiri da kuma wasu laifuka. Trump da abokanansa sun yi tar da matakin, inda suka zargi gwamnatin Biden da amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa a kansa. Ya ce yana son a fitar da takardar binciken.
Nan kuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda shugaban ƙungiyar gwamnonin yankin tafkin Chad kuma gwamnan jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru Alhaji Mijin Yau Bakari ya ziyarci jihohin Borno da Yobe da ke shi a Arewa maso gabashin Najeriya don tattauna matsalolin tsaro a yankin na tafkin Chadi. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya hado mana.
Shugaban kungiyar gwamnonin da ke yankin tafkin Chadi kuma gwamnan jihar Arewa mai Isa da ke kasar Kamaru Alhaji Mijin Yawo Bakari ya zarci jihohin Borno da Yobe ke jihar Arewa maso gabacin Najeriya na tattauna batutuwan tsaro da ke yankin da ke makwata da kasashen tafkin Chadi wanda dukkaninsu ke fuskantar irin waɗannan matsaloli na tsaro wanda hakan ya sa su kai wani haɗin gwiwa na gwamnoni na kwashi sauran yan gudun hijira da ke mina wawu a kasar Kamaru. Alhaji Mijin Yawo Bakari shine ne shugaban gwamnonin yankin tafkin Chadi za su dinga tattauna irin batutuwan tsaro da ya addabi iyakokin nasu. Batun hare-haren yayan kungiyar Boko Haram ne na ɗaya daga cikin batutuwan da suka addabi wannan yanki da kuma ya maida harkokin kasuwanci baya. Yanzu haka jihar Borno tana da tsare da 'yan gudun hijira musamman ma a garin Minawawu da ke kasar Kamaru. Alhaji Mijin Yawo Bakari na da tawaga mutum 19 ne
domin Boko Haram kusan kasa hudu na da Cameroon da Chad da Niger da Nigeria. In kasa daya tana da Boko Haram ba za mu ce yakin ta kare ba, shine wani daidaita mu zonan cikin tafiyar za mu je Chad za mu je kuma Niger ma. Kasan mun mayar da mutane a nan sun fi 5,000 domin yanzu haka hanya da akwai ruwa ainihin da gaske muna cikin rainy season, amma a cikin wannan aiki za a ga dabaran da za a yi. Amma a yanzu haka ma mutane suwa zo kowace rana muna da mutane ko 50 ko 60 ko 100 da suke zuwa. In sun zo a waza kawo su a mora mu mayar da su a banki domin a su zo su dawo Najeriya. To muna cikin aiki za mu dau dabaran da za mu yi mu kada su sa wahala, don muna nuna ma wannan sana'a yawan su duk an ba su san abin da suke yi ba. An ce musu zo ga Boko Haram za ku zo ku yi yaƙi nan na jihad ne na Islam ne, amma da suka je can suka samu ai wannan ƙarya ne. Yanzu haka kowa ya shiga hankalinsa.
To ko me gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zalim ke cewa
we should start repatriating the remaining refugees that are living in Minawa come to Nigeria.
Yace zan fara dawo da 'yan gudun hijira da ke ƙasan waje da suka saura da ke tsugunne a sansanin 'yan gudun hijiran da ke Minawawu a jamhuriyar Kamaru. Don haka har yanzu muna buƙatar gudunmawar ku.
The reopening of the borders is something which is very important to all of us. It will improve the economy of Nigeria, improve the economy of Borno State, and most importantly, improve the economy of the Republic of Cameroon.
Yace batun buɗe iyaka abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Zai iya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, kuma zai iya bunƙasa tattalin arzikin jihar Borno, da kuma mafi muhimmanci zai iya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Kamaru, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Shi ma gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni cewa yayi
the impact of the horrific Boko Haram insurgency experienced by member states who lost many precious lives and property, displacement of our people.
Yace irin wannan banna da 'yan Boko Haram suka yi mana na asarar rayuka da dimbin dukiya da kuma tarwatsa mutanenmu su mai da su 'yan gudun hijira da ma kare tattalin arzikin ƙasa, har yanzu muna jimamin wannan lamari.
As you may be aware, Yobe State now enjoys increased peace and security that resulted in the closure of all internally displaced persons camps.
Ko mai girma kamar yadda aka sani, jihar Yobe a yanzu ta dan samu kwarya-kwaryar zaman lafiya, wanda ya sa hakan mu karfe dukkanin sansanin 'yan gudun hijiranmu. Kuma dukkanin waɗannan 'yan gudun hijira wasu sun koma cikin al'ummansu, wasu kuma suna gidan 'yan uwa. A cewar gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya.
Lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar ƙyandabiri a duniya ya ragu da kashi 20 cikin 100 a makon da ya gabata, amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a Amurka, kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai. A wani taron manema labarai a headquarter hukumar a Geneva, Director General na hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai alamun barkewar cutar ƙyandabiri a Turai na raguwa, wanda ya yaba da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a, sauye-sauyen halaye da allurar rigakafi. amma shugaban na WHO ya ce akasin haka aka samu a Amurka, musamman Latin Amurka, inda rashin isasshen wayar da kan jama'a ko matakan kiwon lafiyar jama'a ya haddada rashin samun allurar rigakafi da dakile barkewar cutar kyandabiri. Tadaras ya faɗa a farkon barkewar cutar kyandabiri a kasarin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a Turai tare da karamin kaso a Amurka. Ya ce yanzu abin ya canza, inda kasa da kashi 40 cikin 100 ne waɗanda suka kamu a Turai da kuma kashi 60 cikin 100 a Amurka. Sama da shekara guda kenan Taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙasa. Kuma tun ranar Juma'ar da ta gabata aka haramta wa ministan harkokin wajen ƙasar fita ƙasashen waje. Ta fuskar diplomasiya, ƙasar da ake kira Masarautar Islama ta Afghanistan na mulkin kama karya da ya fi na ƙasar Koriya ta Arewa muni, wadda galibi ake cewa ƙasar da ta fi zama saniyar ware a duniya, wadda ke da ofisoshin jakadanci a ƙasashe fiye da 45, da kuma kujera a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York na Amurka. A ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata ne dai, wadin da aka baiwa jami'an Taliban 13 na yin balaguro na gajeren lokaci ya kare, saboda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ki amincewa da tsawaita wa'adin. An haramta wa jami'an Taliban 150 fita ƙasashen waje tun daga shekarar 1999 bisa ƙudurin UNSC mai lamba 1267 saboda zargin alaƙarsu da ta'addancin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Amurka, wacce ta yi yaƙi da Taliban tsawon shekaru 20 a Afghanistan, ta kuma ayyana shugabannin Taliban da dama a matsayin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa, wadda take son takaitawa sosai ta kulla hudar diplomasiya da Taliban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta sanar da mutuwar Farfesa Charles Dukubo, tsohon shugaban shirin afuwa ga shugabin 'yan bindigar yankin Niger Delta, a cikin wata sanarwar da ta fitar. Mamacin ya mutu bayan fama da jinya. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Tsohon shugaban shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya ga tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta, Farfesa Charles Dukubo, ya mutu. Hukumomi a jihar Rivers ne suka tabbatar da mutuwar tasa, kuma an haihi Farfesa Charles Dukubo a garin Abonima a ƙaramar hukumar Akukutoro da ke jihar ta Rivers ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 1952. Kuma ya yi karatun makarantar firamare da sakandare duk a garin na Abonima. Haka kuma ya jagoranci shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya ga tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta, sakamakon kwarewarsa da ilimin da yake da shi wajen tattara bayanai kan makamai da kuma yadda ya samar da zaman lafiya a yankin mai arzikin mai. Naji ta bakin wata 'yar uwa ga Charles Dukubo, Madan Ankiyo, kuma ga abin da take cewa:
"This loss of our brother Charles Dukubo, it is a big loss for us."
Tana cewa ne muna cike da bakin ciki matuka game da wannan babban rashi na dan uwan namu Charles Dukubo, kuma a gaskiya babban rashi ne ba wai ga yankin na Niger Delta kadai ba, da ma fadin tarayyar Najeriya, musamman ma bisa la'akari da sanin matukar rawar da ya taka a lokacin da yake rike da mukami na shugaban shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya. Ya samar da zaman lafiya ga tubabbin 'yan bindigar yankin na Niger Delta bisa la'akari da yadda bayanai suka tabbatar da irin kwarewarsa da kuma alakarsa tsakaninsa da 'yan bindigar yankin Niger Delta, wanda hakan yasa ya iya jagorantar da shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya tare da samar da zaman lafiya a yankin mai arzikin mai, musamman ga gudanar harkokin mai kamar yadda hukumomi ke bukata. Naji ta bakin wasu tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta game da rashin Farfesa Charles Dukubo.
"General Abie, we are very very ungrateful of his loss, but he cannot do anything. God do everything. So we are sorry for about that loss.
Wannan yana cewa ne sunana General Abe Abaku, tsohon dan gwagwarmayar da ya aje makamansa zamanin mulkin tsohon shugaban kasa tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo, yace wannan babban rashi ne amma ba abinda zamu yi, Allah ya riga yayi komai, kuma muna jajantawa iyalansa da jama'ar yankin na Niger Delta. Ina tabbatar maka da cewar mutumin kirki ne wajen kokarin biyan mu allowance allowance na shirin afuwar gwamnatin tarayyar Najeriya. Shi ma wani tsohon dan bindiga da ya aje makamansa, yace
labarin da muka ji ashe Charles Dekubo mutum ne wanda bai da problem a lokacin sa, aka nuna mana tabbacin abin da gwamnati take ba mu a lokacin sa, mun ji zafin rashin sa a lokacin sa an samu empowerment.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, kafin mu kai ga shirin mu na gaba an shakata da wannan faifan.
I'm
shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga ka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu haka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:20 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka ne sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu yanzu dai akan batun majalisar tarayyar Najeriya kan al'amuran sauyin yanayi Nigerian Council on Climate Change muke kuma gudanar da ayyukan ma'aikatar gwamnati kamar Nigerian Council on Climate Change zai kasance tamkar mai shiga tsakanin hukumomin gwamnati da dukkanin masu ruwa da tsaki akan harkar sauyin yanayi domin samar da ingantaccen muhalli tare da tabbatar da cewa Najeriya ta cika alƙawuran da ta dauka kana ta inganta lafiyar al'ummar kasar da ma na duniya a cewar Dr. Salisu
su magana aiwatarwa din ita ce matsalar da aka fi fama da shi a wurin gudanar da harkokin nan domin idan an ce minista ne kawai na muhalli zai ne idan zai magana da wani minista ta san kusan matsayinsa ɗaya ne babu ƙarfin iko a tsakaninsu saboda haka komai sai dai watakila ya lalama kuma sai in ya ga dama ya ba da haɗin kai amma idan an ce shugaban ƙasa ne ya ba da umarni za a fi aiki da shi kuma abubuwan da ake bukata na gudanar da waɗannan ayyukan idan ya fito da ga wurin shugaban kasa ne kusan komai zai kasance cikin sauki idan kudade ne ake nema na waɗannan ayyukan za a iya samu idan wuraren yin aikin ne ma ake bukata za a samu idan kuma magana ne ma da kasashen duniya waɗanda suke cikin kungiyar nan da ke kula da maganan dumaman yanayi a duniya gaba daya da COP da ainihin ita United Nations Framework Convention on Climate Change
sannan a ci gaba da tattaunawa ta da Murtala Muhammad na kungiyar Health Education Team da ke kafin mayaki a karamar hukumar Kiro na jihar Kano ya ce fara koyar da yara kanana muhimmancin kula da muhalli tun daga kananan makarantu zai yi tasiri matuka wajen fahimta da kuma daukan matakan da suka dace
magana ta Allah kowa ga kala gudunmuwar da zai iya bayarwa ta wajen gyaruwar muhalli babban matsalar al'umma shine gaskiya rashin sani menene yake kawo ciwo yaya yake yaduwa ta yaya kuma ya kamata a bi a guje masa kuma in ya samu yaya kamata a yi inda za a ce gwamnati za ta samar da masu wa'azi akan harkoki da suka shafi harkar lafiya za ta bada gudunmuwar ta bangaren ci gaba da muhawarar nan ta anguwanni a duk karshen shekara kuma ta ci gaba da amfani da kafafen yada labarai da dawo da martabar muhalli ta bangaren sanitation duk karshen wata sannan akwai abu da ya shafi makarantu wato za a samu dama da za a yi kiran kamar an samu canji na child agent canji tun daga kan yaro ya fara daga nan makaranta ya ji an nuna masa an ji a labarai an ga muhawara ta can barin wannan yana ganin hanyoyi ne da za a iya samar da nasara sannan kuma gwamnati ta taimaka duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta sa su kansa mutane su yi wa kansa adalci wannan abin cewar ba fa lallai gwamnati ce kadai za ta yi ba mu kanmu sai mun gyara da wannan in Allah ya yarda za a samu ci gaba
a bangaren kuma shugaban karamar hukumar Kiro Muntari Isiyaku Kiro ya jaddada dangantakar da ke tsakanin lafiyar al'umma da tattalin arziki
mu a shirye muke mu hada hannu da su kungiyoyi domin samun al'umma nagartacciya wadda take da koshin lafiya muna musu godiya muna kira ga shugabannin kananan hukumomi su yi amfani da damar da Allah ya ba su domin taimakawa wajen samun wa al'umma cikakken lafiya taimakawa ta bangaren lafiya shine zai taimaka wajen ƙara tattalin arziki na ƙasa saboda sai da lafiyar ma mutane za su je su yi aiki sannan tattalin arzikin ƙasar zai doro in shago gare ka sai ka je ka bude kasuwanci tattalin arzikin ka ya karu na ƙasa ya karu mu aikacin gwamnati ne kai sai da lafiya zaka je kai aiki duk al'ummar da ka samu tana cike da koshin lafiya to wannan al'ummar kuma zaka same ta tana cikin wadata na arziki kware da gaske
to kafin mu sallama Dr. Salis ya yi tsokaci a game da fahimtar matsalolin daukan matakan kariya wajen kare muhalli sai dai ya bayyana cewa wannan majalis ya yi shirin kawo karshen matsala kowane mataki za su dauka
matsalolin nan kusan an san su an san kuma a aina suka fi yawa suka fi tsauri abinda ko da yawa yake rage ikon zartar da matakan da ya kamata a dauka shine ko rashin kudi ko rashin fasaha ko kuma rashin fahimtar abubuwan da kusan kowa ya kamata yi to wannan ma'aikata akwai abubuwa da aka riga aka tsara na farko duk abinda wata ma'aikata za ta yi dan ta fannin gwamnati ne ya kamata tana da madogara ita ce doka wanda za ta dogara ne akan wannan dokar da aiwatar da duk abin da to an riga an kafa wannan doka ita ce ta bada dama aka kafa wannan majalisa na biyu domin a magance matsalolin fahimtar juna ko kuma fahimtar jama'a ko kuma samun haɗin kai daga jama'a sai aka baiwa wannan majalisa damar da ce ta tsara hanyoyin da za a wayar da kan jama'a za a kuma ganar da su billolin da ke tattare da yawancin abubuwa da ake yi da kuma tsara hanyoyi wadda abubuwan da aka san ana yi na yau da kullum da suke gurɓata muhalli za a kawo sauyi ba wai an zo da ita kishiya sai a ce to a bar wancan ba a'a za a bada wata yar rata yadda za a rinka musanyawa a hankali har a batar da wancan illa sannan da kabi wannan da mai amfani din wadda kuma so da yawa idan harka ce ta gwamnati za ki ga akwai matsalar ina za a samu kuɗi.
Mai sauraro kada a sha'afa shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu yi sallama a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha Ma'azu don na koma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na 72 na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lome da ke ƙasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru 8 da nufin daƙile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga ƙasashe 47 ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya 30 waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shine mafi girma a Turai da dai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alƙalin kotun majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu ɓangarori na takardar da masu gabatar da ƙara suka ce akwai buƙata a kare bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar ƙyandabiri a duniya ya ragu da kashi 20 cikin 100 a makon da ya gabata amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a Amurka kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai.
To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo sirga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani shirin. Kamar kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya fi na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfi Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.